sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ni ce Zahra Aminu Fage tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aikin mu muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri na yau Asabar 29 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To bullar cutar coronavirus a wasu ƙarin kasashe bakwai ta sa hannayen jari na ci gaba da faduwa yayin da cutar take kokarin zama babbar barazana ga gwamnatin Amurka. Sannan za ku ji cewa Amurkan da kungiyar Taliban su rataba hannu kan wata yarjejeniyar zaman lafiya.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomi a Najeriya sun ƙara tsaurara matakan kariya da yaduwar cutar coronavirus mai shaƙin numfashi.
Ma'aikatan mu aiki suke ba dare ba rana, an shirye da su, an koyar da su, an duk an nuna musu alamomuka da yadda za a yi wannan, kamar kamera din ta zo, duk wani fasinja ya sauko zai wuce ta wannan kamera, idan akwai alamar cewa yana da zazzabi, wannan abin ga kamera ta nuna za a ware shi, daga nan kuma a ci gaba da bincike.
Sannan za ku ji cewa gwamnatin jihar Lagos a Najeriya ta musanta rahotannin da ake yadawa ta kafofin sada zumunta cewar dan kasar Italiya nan da ya shiga kasar da cutar ya tsere daga inda ake kulawa da shi. Bayan nan za ku ji korafe-korafe da masu zuwa aikin umara ke yi bayan da kamfanonin jiragen sama da ke jigilar su zuwa Saudiya suka dakatar da aikin su sakamakon bullar cutar coronavirus a kasar. Sannan muna tafe da ra'ayoyin da ku masu sauraro ku aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan bari mu kawo muku labaran duniya.
Ko jama'a assalamu alaikum. Bullar cutar coronavirus a wasu ƙarin kasashe bakwai ta sa hannayen jari na ci gaba da faduwa. Lamarin kuma da ya sa hukumar lafiya ta duniya WHO ta kai hadarin bazuwar cutar zuwa mataki na kololuwa. A ƙarshen makon nan hukumomi a Mexico, Nigeria, New Zealand, Lithuania, Belarus, Azerbaijan da kuma Iceland suka ayyana bullar cutar a kasashen su. Hakan na nufin adadin kasashen da cutar ta bulla ya doshi 60. Hukumomi a nan Amurka sun ayyana mutum nan hudu da ya kamu da cutar wanda bai yi wata mu'amala da wata ƙasa da cutar ta bulla ba, ko kuma wani mutum da ke fama da ita cutar da yanzu ake kira COVID-19. A jiya Juma'a hukumar lafiya ta duniya da WHO ta dora a hadarin yaduwar cutar a mataki mafi girma.
This virus does not respect borders. It does not distinguish.
Shugaban hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kenan yake cewa wannan kwayar cuta babu ruwanta da kan iyakoki, launin fata ko kabila, babu kuma ruwanta da karfin tattalin arziki ko ci gaban da kasa ta yi. Abin da ake magana ya wuce batun kare shigar cutar kasashen ku. Abu mafi muhimmanci shine matakan da za ku dauka idan cutar ta bulla a kasashen. Sai da diddigin gargaɗin da hukumar lafiya ta duniya ke yi ga cikin cutar, shugaban nata ya ƙara da cewa kada mutane su kidime amma su rika daukan waɗannan matakan.
First, as we keep saying, clean your hands regularly with an alcohol-based hand wipe.
Kamar yadda muke faɗa tun da farko, a rika wanke hannu akai-akai da ruwan sinadaran da ke kashe ƙwayoyin cuta, ko da sabulu da ruwa. Wata hanya da ake saurin yaɗa cutar ita ce mutum ya taɓa fuskarsa bayan ya taɓa wani abu mai ɗauke da cutar, ko bayan ya taɓa wani mai fama da ita. Amma idan an wanke hannu za a rage haɗarin kamuwa da cutar. A nahiyar Afirka baya ga Najeriya da cutar ta bulla, ƙasashen Masar da Algeria su ma sun bayyana bullar cutar a yankunansu. To a halin da ake ciki kuma, gwamnatin shugaba Donald Trump na fuskantar kalubale mafi girma sanadiyar bullar cutar ta coronavirus wacce ke barazana ga tattalin arzikin ƙasar. A jiya Juma'a Trump ya bayyana wa manema labarai da kuma masu halartar wani gangamin siyasa cewa cutar ba ta kai shallin da za a daga hankali ba, wacce ya kwatanta ta a matsayin zazzafar mura. Trump ya kuma zargi kafafen yaɗa labaran ƙasar da 'yan jam'iyyar adawa ta Democrat kan yadda suke rubuta wutar lamarin. Shugaban hukumar asusun tarayya Amurka Jerome Powell ya ce duk da cewa cutar ta coronavirus na barazana, babu abin da ya samu karfin tattalin arzikin Amurka kamar yadda ya bayyana a wata sanarwa da aka fitar ta gaggawa. Sai dai masu saka hannayen jari ba haka suke kallon lamarin ba, domin a ce wasu kasuwar ta shiga shallin taɓarɓarewa da ake gani mako-mako, kuma rabon da a ga hakan tun tawayar da tattalin arzikin Amurka ya samu kansa a ciki a shekarar 2008. Sai dai shugaban majalisar da ke kula da tattalin arzikin Amurka Larry Kudlow ya ce baya jin koɗar game da tattalin arzikin Amurkan.
I just don't think this short-term stock market plunge is going to have any long-term effect.
Ya ce ba na tsammanin wannan tawaya da aka gani a kasuwar hannayen jari za ta yi wani tasirin a zo a gani. To a can nahiyar Turai kuwa hukumomi ne ke fatashin ganin sun inganta fannonin kiwon lafiyar kasashen su domin kaucewa yaduwar cutar. Hukumomin yankin sun bayyana cewa akwai yiwuwar a samu masu dauke da cutar ba tare da wata alama da za ta nuna cewa suna dauke da ita ba. Lamarin da ka iya kawo cikas ga matakan hana yaduwar ta ko da yake sun ce ba a samu tabbacin hakan ba. Kasar Ukraine wacce har yanzu bata samu bullar cutar ba ta dasa matakan tabbatar da tsafta akan iyakokin ta. Inda duk wanda zai shiga kasar sai an dauki yanayin zafin jikin sa sannan an shawarci ƴan kasar da su guji zuwa sauran kasashen nahiyar Turai. Sai dai kuma mun kungiyar ta EU sun ce babu wata nahiya da ta shirya wajen daukan matakan yaki da wannan cuta kamar nahiyar ta Turai.
To madalla a gaida Mahmud Lalo. Kafin mu kawo muku ci gaban labaran duniya bari mu duba taskar rahotannin namu inda zamu fara ne da Najeriya. Inda gwamnatin tarayyar kasar ta bayyana ta bayar da tabbacin cewa tana da isassun kayayyakin ganowa da kuma yakar cutar coronavirus bayan da aka samu wani ɗan kasar Italiya dauke da ita. Ministan labarai da al'adu Alhaji Lai Muhammad ne ya bayyana hakan a wani taron manema labarai a Abuja. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta halarci taron ga rahoton da ta aika mana.
Biyo bayan korafe-korafe da majalisar dokokin Najeriya ta yi akan rashin daukan kwararan matakan dakile cutar coronavirus da ta riga ta shigo Najeriya, ministan labarai da al'adu Lai Muhammad ya roki 'yan Najeriya da kada su tayar da hankulansu.
We look at times like this, covering some fake news and disinformation usually ramp up their act. We are therefore urging Nigerians not to fall for the antics of fake news and
information. Anan Lai Muhammad yana cewa mun san cewa a irin wannan lokaci za a yi ta yada labaran ƙarya da jita-jita don haka muna buƙatar 'yan Najeriya da su yi hattara kar su fada tarkon masu watsa labaran ƙarya. Lai Muhammad ya ce suna aiki da dandalin sada zumunta na Facebook akan lamarin inda ya ƙara da cewa
fortunately Facebook is working with us in this regard. They have asked Nigerians to report any false or misleading report on Facebook and Instagram pages so they can immediately bring them down.
Ya ce Facebook sun buƙaci 'yan Najeriya da su kai rahoton labaran ƙarya da na ɓatanci akan shafukan Facebook da Instagram don a gaggawar sauke su. Sannan sun ba da tabbacin suna ɗaukan mataki don cire duk wani sako na ƙarya ko wanda ka iya zama hatsari game da wannan lamarin da ma na kiwon lafiyar jama'a a Najeriya. Shi ma babban sakatare a ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa, Abdulaziz Mashi Abdullahi, ya yi nazarin ciwon corona da kuma matakan kariya da suka ɗauka akan hanyoyin daƙile yaduwar cutar.
Mu a cikin binciken mu mun gano cewa wannan cuta kwana 14 ne ta hanyar da za a iya gano mutum ya zo shigo da ita inda daga China ko kuma da ko ina shine ta matafiya ta jirgin sama. Kuma mun gano cewa yanzu muna da filin jiragen sama guda biyar wanda mutane ke sauka da kasashen waje. Akwai a Lagos, akwai a Abuja, akwai a Kano, akwai a Port Harcourt, sai akwai a Enugu. Na Enugu ana gyara yanzu baya aiki. So duk chances cewa mutum zai shigo da wannan tawanan guda hudun ne. Ma'aikatan mu aiki suke ba da riba rana. An shirye da su, an koyar da su, an duk an nuna musu alamomuka da yadda za a yi. Wannan kamar kyamara in ta zo, duk wani fasin da ya sauko zai wuce ta wannan kyamara. Idan akwai alamar cewa yana da zazzabi, wannan abin da kyamara za ta nuna za a ware shi. Daga nan kuma a ci gaba da bincike.
Mashi Abdullahi ya ba da shawara kamar haka.
Akwai wasu alamomi kamar wajen guda biyar da kuma shawararki guda biyar da ke yawa. Na farko, duk wanda ya je na ko zazzabi ko mura ko tari wanda ya kici cinyewa ya kai kanshi asibiti.
A halin yanzu ministan labarai da al'adu Lai Muhammad ya ba dukkanin ma'aikatan watsa labarai na gwamnati tare da haɗin gwiwar hukumar wayar da kan al'umma da su jajirce a kokarin su na wayar da kan 'yan Najeriya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Babban sakatare na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ci gaba da kasancewa da yakin Siriya ke yi ya shiga wani mataki na nuna matukar damuwa, inda ya kira da a tsagaita wuta ba tare da bata lokaci ba.
This is one of the most alarming moments across the duration of the Syrian conflict. Without urgent action,
wanda na ɗaya daga cikin lokaci na nuna matukar damuwa cikin tsawon lokaci da aka kwashe ana yakin Siriya. Idan ba ya maza-maza an ɗauki mataki ba, fadan zai ci gaba da kasancewa cikin kowace sa'a. Kalaman na Guterres na zuwa ne bayan da aka kashe dakarun Turkiya 33 a ranar Alhamis. A lokacin da sakwarorin su na Siria suka kai wasu hare-haren sama a lardin Idlib. Harin da ya kasance mafi muni ga kasar ta Turkiya wacce ta shiga yakin a shekarar 2016. A jiya Juma'a kwamitin sulhu na majalisar yayi wani taron gaggawa inda mambobin sa 13 cikin 15 suka goyi bayan kiran da Guterres yayi na a gaggauta cimma matsayar tsagaita wuta.
To madalla a gaida Mahmud Lalo da ya kawo mana ƙarshen labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a can jihar Lagos dake kudancin Najeriya hukumomi sun musanta rahotannin da ake yadawa ta kafofin sada zumunta cewar dan kasar Italiya nan ne dauke da cutar coronavirus ya tsere daga asibitin da ake kulawa da shi. Hakan na faruwa ne yayin da gwamnati ta ce an fara gano wasu daga cikin fasinjojin da suka shiga jirgin Turkiya tare da kan kasar ta Italiya. Wakilin Birya Amurka a Lagos, Babangida Jibrin, ya aiko mana da ƙarin bayani.
A wata sanarwa da ta fitar gwamnatin jihar Lagos ta bayyana cewa babu ƙarshen gaskiya game da zargi ko rahotannin da ake bazawa ta kofin yada labarai cewa dan kasar Italiya da ake tsare da shi ya so ya tsere daga inda ake tsare da shi wato wani asibiti na musamman dake kula da masu cutuka masu yaduwa dake angwaya ba a birnin Lagos. A yau ne dai wata jaridar Najeriya mai suna da Punch ta bada labarin cewa binciken da ta gudanar ya nuna dan kasar Italiya ya yi kuka game da rashin ingantattun kayan aikin kulawa a asibitin da kuma dan karan zafi bayan sauro dake hana shi bacci a wannan asibiti da gwamnatin jihar ta Lagos ke cewa yana daya daga cikin asibitoci na musamman da aka kashe kudi akai domin kulawa da masu dauke da irin wayannan cututtuka. Har ila yau jaridar ta da Punch ta bayyana cewa majiyanta ya shaida mata akasarin ma'aikata a wannan asibiti na gudanar da ayyukan su ne ba tare da sanya kayayyakin da ya dace ba wato dai na kulawa da masu dauke da irin wayannan cututtuka masu yaduwa. Alamar kuma da ke nuna irin hatsarin da ma'aikatan asibitin ke ciki da kuma sauran al'umma da ma'aikatan asibitin za su yi mu'amala da su. Kokarin da na yi domin jin ta bakin kwamishinan lafiya da kuma wani jami'in gwamnatin jihar Lagos game da wannan zargi da ya ci tara a hira da ya da manema labarai a fadar gwamnatin jihar Lagos. Gwamna Babajide Sanwo-Olu ya bayyana cewa yanzu haka an tuntuɓi kamfanin jiragen saman Turkish Airlines wato jirgin da dan kasar Italiya ya shigo daga Turkiya zuwa Najeriya inda kuma ake tuntuɓar fasinjoji kimanin 120 dake cikin wannan jirgi da nufin gano inda suka je ko hakan zai taimaka wajen dakile bazuwar wannan cuta.
We have aggressively started to identify all his contacts all the way to the airline.
Gwamna Babajide Sanwo-Olu ya ce ana kokarin gano fasinjojin da ke wannan jirgi tare da shi wannan dan kasar Italiya a lokacin da ya zo Najeriya domin daukan matakan dakile bazuwar cutar. Shi ma a bangaren sa gwamna Dapo Abiodun na jihar Ogun ya tabbatar da cewa ana kokarin gano wayanda ma'aikatan kamfanin Lafayette guda 28 da zaka ake tsare da su domin duba lafiyarsu suka yi mu'amala da su.
Have been quarantined. They are looking and interviewing those contacts to find out who they also have been in contact with so that they can ensure that these other people are also quarantined.
Duk a gurin da hukumomin lafiya a Najeriya ke yi daga nan an dakile bazuwar wannan cuta na coronavirus ko kuma COVID-19 wanda jami'an lafiya suka ce kawai yanzu ba ya da magani sai dai daukan matakai na rigakafi. Kamar da Dr. Sadiq Ali Husaini wani likita a Najeriya ya shaida min.
Akwai kuma buƙatar mutum idan bai da lafiya yana tari ko yana atishawa mura dai generally sai ya yi kokari ya nemi ya je asibiti ko kuma ya samu abin nan ma'aikatan lafiya ya yi bayani domin a bincike menene ainihi ke damun shi a kuma yi tattalin sama mishi magani. Idan mutum bai da lafiya musamman mura da tari akwai buƙatar ya dan ƙaurace ma mutane ya kira ko kuma ya tashi so ya tafi ma'aikatar lafiya domin a duba lafiyar shi. Haka kuma akwai buƙatar cewa mutane su zame suna bibiyan labarin wannan coronavirus din domin samun karin bayani game da hanyoyin kariya saboda sabon shi virus din sabon virus ne so har yanzu ana kokarin fahimtar shi ne da kara gano hanyoyin kare kai daga shi har yanzu dai babu rigakafi irin misali a ce vaccine ko a ce allurar rigakafi zuwa yanzu amma masana na kokarin aiki akan haka domin samu wannan rigakafi Allah ya kare kiyaye
Baban Jibrin Amurka daga Lagos
a gaida baban gida Jibrin to a can jihar Kano kuwa maniyata zuwa aikin umara ne ke bayyana rashin jin dadin su bayan da kamfanonin jiragen sama dake jigilar su zuwa Saudiya suka dakatar da aikin su sakamakon bullar cutar coronavirus a Najeriya kamfanonin sun dauki wannan mataki ne duk kuwa da cewa kasar ta Saudiya bata saka Najeriya a cikin jerin kasashen da ta dakatar da su daga shiga kasar ta ba wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir ta aika mana da karin bayani
Hukumomin shige da fice na gwamnatin Saudiya ta hana shiga kasar Saudiya da zummar yin umara ko yawon bude ido gurin samun yaduwar cutar coronavirus ga masu yin umara a cewar ta hakan zai bata damar inganta harkokin filin saman kasar domin kare dubban al'umma dake zuwa kasar ko da yake kasar Najeriya baya daga cikin jerin sunayen kasashen da gwamnatin Saudiya ta ambata na hana su shiga kasar amma tuni jiragen dake sauka a filin jirgin saman kasar nan suka dakatar da jigilan masu umara tun jiya kawo yo musu dauki fasinja ba wasu da abin ya rutsa da su sun bayyana rashin jin dadin su da wannan al'amari Ibrahim Muhammad daya daga cikin fasinjoji ya ce tuni yayi sallama da gida kwatsam sai da yazo airport aka ce jirgi ba zai tashi ba
wasu ce mana ba tafiya ba sai da muka zo mun yi sallama da iyalanmu da ƴan uwanmu mun zo kuma an ce ba haka ba to da airline ne abin da ya bamu karfin fitowa je Egypt ya dauki masu igama ni kuma visa ce da ni normal zan je umara in je in dawo na dau hutu a gurin aiki na sallami gida na biya kowa dai abin da zan yi to ne zan na koma gida ma me zan ce musu ga jirgi kuma ya sauka
kan na mana cewa tafiyar mu ba za ta samu ba saboda matsalar wannan cutar ta coronavirus gaskiya ba mu ji dadi ba saboda mutum ya gama shirya ya gama ba da tunaninsa akan komai nasa ya gama mun fito daga gida mun yi sallama da kowa da ɗan uwa da abokan arziki a sunan mun tafsira mun dawo gaskiya ba dadi
mu kuma samu zantawa da daya daga cikin kamfanonin da ke samar da visa tare da jigilan masu umara shugaban kamfanin Darma Air Service Alhaji Usman Darma ya ce dakatarwar ya zo bakatatan sakamakon wannan hukunci na Saudi Arabia
bakatatan ya zo babu notice na akwai masu tafiya a jiya da wa book wasu masu na airport aka samu labarin airlines sun ki daukar mutane zuwa Saudiya saboda doka da Saudiya suka turo civil aviation na Saudiya sun aika all airlines kada su dauki mai bizar umra da mai bizar tourism ba amma za su iya daukar mai bizar ziyara da kuma masu resident permit dan kuma Saudi nationals.
Ma'alim Malam ta kasance da fasinjojin.
Fasinja da kaga ya mai gaskiya wani kuma ya shina ba a sami wani dubale ba a wajen fasinja.
An samu wadanda suka ce to yanzu ya zamu yi da tikitin mu?
Da haƙƙi ne na agent yayi kokari ya sake neman musu lokacin tafiya.
Mun yi kokarin jin ta bakin hukumar da ke kula da harkokin waje wato Federal Ministry of Foreign Affairs akan wannan batu. Duk da sun ce babu Najeriya a jerin sunayen kasashen da ta hana haka mu bata cimma ruwa ba haka ne mun yi kokarin jin ta bakin hukumar aikin alhazai ta kasa kan wannan batu shi ma har kawo yanzu haka mu bata cimma ruwa ba Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya
a gaida Baraka Bashir masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin mu na gaba
matafiya a dawo lafiya Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakub Makiri ne daga sashen Hausa da Murya Amurka a birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirye-shiryen dawo lafiya a baya ya tattauna da Malam Abdu Muhammad shugaban hukumar tattara bayanai a ma'aikatar kiyaye hatsari a Jamhuriyar Niger wanda ya tabo batutuwa da dama.
To gaskiya sai mu ce duka abin da ka ga gaskiya duka ga mu na da Adam sai mu ce dukkan mai yawa a barshi ga kamar drowi ba su kulawa da kamar su bari ma su kama wani hanya ya tsaye ta hu wadda kusa nawa su da priority ba abin ka'ida kwarai kuma har yi isa gudu kan gaskiya gudu suka kwarai a kwagaranci kuma shigo da sun kansu yan kasa da yafi an sa taya ba su jimin hanya da kyawu sun ba su sa hatsi da yan kasa akwai kuma har yadda dai gangaci kamar zaka wuce wani mai tuki kenan ya kawata ka kula da abin da aka gaba da abin da aka baya to zan duk bayan shi mu wai da sama kamar kuma a kuma zuwa su yi aje mota inda bai kawata ba inda ya dace ba to duk wannan shi na ka hatsari da kamar inda uka aje mu ce kamar wanda ya wanda kusa aka hatsari da yawan gudu gangaci na gudu wannan kashi 26 na hadin da samu bisa ga beda masu gudu da yawa na biyun su shi na wannan channel stage priority a da sai ku sa kashi 25 ba da 25 cikin dari
A makon da ya gabata mun alƙawaranta muku cewa za mu kawo muku rayoyin wasu 'yan jamhuriyar Nijar domin jin yadda suke kallon ayyukan da hukumomin kasar ke yi da dakile yawan hatsarin ababen hawa a kasar. Ga kuma abinda 'yan kasar ke cewa.
Ma'azumin masu nana, bisabilillahi mutane mafiya sun jahilci sha'anin karatun tuki, ballantana ka fi ƙa'ida. Ni da kaina ai wallahi Allah ne kiyaye ni yadda wani ya girma mun ban ji wani abun nan sosai duk da ya ce mun Allah mallan kai hakuri ba abun kaidoji mutane suna yin abun karazi aje ai karatu na tuki kuma bayan ai karatu abu kaida yanzu ga danjoji na sanu ma su ba da hannu gwanin dadi ana wanda su amma a haka zaga mutun yazo ya girma kawai ya wuce mutane ya suke su ma dai yin ce maikwanta wanda ya kamata su kula da wani abuwan amma akwai dan karantsan abun sosai mu yanzu abin da zamu koka ma a wajen iko in suka zo bakin danjoji ma wanda suke ba da hannu kokarin su kawai na su kama ma mutane ne su ma suna dan tunzura mutane wani lokaci da amma ga rashin karatun abin ba a san bai da abin yake kuma ga maikwantan su kama polisai masu kula da abin sun zo saboda tsoron kamu da ake yi su ma suna dan tunzura mutane za ga mutum daga polisi ya dan motsa kadan ma ya shiga cikin mutane kawai ya kwashe wannan
mamini mallam Ado lalle hatsarurruka sun yawa saboda kusan kai akai duk lokacin da ka huta sai ka iske to amma matsalolin da suke faruwa abu kusan 3 zuwa 4 ne babban matsala ta farko hanya ta yi kadan sannan kuma kasa na cika hanyar kowa yazo wani wajen shiga kasan nan yana gilgilwa yake zuwa ya bige wani wani kuma wasu kuma shaye-shaye ne da garaje mutum wuta ta tseda shi sai ya ce hucewa zai wani yana kallo zai ce yi dubule da ya ja wani ya shigo kuma ya ce shiga zai shi ma iya daga cikin abin da yake haddasa amma babban matsalar muna da matsala na karancin hanya gaskiya sannan mutane kawai gudu suke ba su san ba ma me suke yi akai wani bai san ba ma wasu ka'idodi na harkar wani hawa abin ƙarye
Abdulhamid dan binta abubuwa wanda ake yi wanda yanzu mutum kawai daga ya tashin ba moto iya ba kun yi ba kawai zaga kuma surtu irin wanga abubuwa na yaran wannan samari matasa ko kawai tuki suke babu kaida yanzu feruji in ka zo kai mai gaskiya kai ne zaka tsaya ka ba kanka rashin gaskiya idan dai a zamanin lafiya ha mai gaskiya sai huce mara gaskiya sai huce to a yanzu haka ne kana tsaka tsayiya yaro karami zaga yazo yanzu kana wallahi kana tsaye zaga wani yazo ruje ka kuma ba komai ka haka ne saboda kawai zandar ta girma an samu ci gaba abin hawa yayi yawa amma bisa ga babu kaida a samu
Malam Mustafa musa kan haraka wannan hatsari da ake yawa ya zamanto mutane ba su da ladabi bisa kan kiyaye kaidojin abin hawa in ce kod wannan shine na daya saboda wasu daman basu ma yi permit din ba tunda ya kamata a ce mutum yana da permit zai yi hawa abin hawa amma wasu duka basu yi ba wasu kuma ta wasu hanyoyi suka same su da ba kaida ba na biyu akwai hanyoyi namu nan cikin garin da muga na hanyoyi ba su da fadi muna kiran kuma su ma jama'an tsaro ma hukunta masu kula da harkar hanyoyi su ma su dinga waye ma mutane kai ba su kan harkar hanya saboda su masu abin hawa daga sun gane su sun ga kamar wasu makiya su kuma mutane ne wanda su ne suke kawowa tsari a cikin abin ya kamata a waye ma mutane kai su gane juna tsakanin da masu abin hawa
da wannan ne kuma muka kawo karshen shirinmu na yau kuma muna mika dubun godiya ga wakilinmu a birnin Yamai Sulaiman Muni Barma idan Allah ya kai mu mako mai zuwa zamu zo muku da wani sabon shiri yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka, musamman Hailu Haili da ya daidaita mu da sautin shirin, Baba Yakubu Mukiri ne daga nan Washington DC da ke sallama da ku. A huta lafiya, kuma a dawo lafiya.
To madalla, yanzu kuma sai ra'ayoyin da ku masu sauraro ku aika mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau ya fito daga kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masat daga jihar Borno, inda ya ce salamu sashen Hausa, a yau na shigo wannan fili ne don na yi tsokaci kan bullar cutar coronavirus a tarayyar Najeriya. Tabbas cutar coronavirus tana da matukar hatsari. Kira na ga al'umma mu ringa amfani da shawarwarin da likitoci suka bamu don kare kanmu daga kamuwa da wannan cuta. Daga ƙarshe ina addu'ar Allah ya bawa waɗanda da suka kamu da wannan cuta lafiya, mu kuma ya kare mu da kariyarsa. Amin. Sakonmu na gaba ya fito daga Malam Usaini Dangwace Karasuwa daga jihar Yobe, inda ya ce salam VOA Hausa. Gaskiya bullar cutar coronavirus a Lagos babban kalubale ne. Ya kamata gwamnatin Najeriya tare da hukumomin kiwon lafiyarta su haɗa hannu da ƙarfi da ƙarfe don taka mata birki tun wuri don gudun kada karbar magana ta zama babba. Shi kuma Usman Manika mai ruwan road kuntuwa cewa yayi. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Da Allah ina so ku bani dama a yau domin kai kukana ga mai girma gwamnan jihar Katsina Honorable Aminu Bello Masari akan dokar hana amfani da babura daga karfe 7 na yamma zuwa 6 na sati. Hakika wannan doka tana da matukar muhimmanci wajen samar da tsaro a jihar, amma muna roƙon da a maida ta zuwa karfe 10 na dare ganin yadda harkar kasuwanci ya ja baya, wanda galibi wasu sai dare yayi suke kasawa domin samun rukun asiri. A dan haka yasa muke roƙon mai girma gwamna da a duba wannan domin ci gaban rayuwa. Da fatan al'umma zamu bada haɗin kai wajen zakulo duk wani ɗan ta'adda domin samun zaman lafiya mai ɗorewa. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga na Mairo Umar Makira da Hayadanno Azare, inda suka ce ya Allah muna roƙonka don darajar sunayenka 99 tsarkaka, ka kawo mana ƙarshen wannan cuta ta coronavirus ta bulla a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Amin. Masu sauraron mu ga wannan sakon.
Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani.
Daidai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukkan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunnen yaji gangan jiki ya tsira.
Kafin mu karkare shirin namu ga labarai amma a takaice.
Wanda kwashe kusan shekara 19 ana tafka fada a yau Asabar, wakilan Amurka da na kungiyar Taliban da ke Afghanistan sun rataba hannu kan wata yarjejeniyar zaman lafiya a Doha, babban birnin kasar. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo na daga cikin waɗanda suka shaida wannan matsaya da ake kokarin cimma, wacce ake sa ran za ta zama sharafage ga yunkurin kawo ƙarshen wannan yaki, wacce har ila yau za ta bada damar rage yawan dakarun Amurka a ƙasar ta Afghanistan daga 13,000 zuwa 8,600. Gabanin hakan tsohon shugaban Afghanistan Hamid Karzai ya faɗa muryar Amurka cewa suna masu matuƙar farin ciki da wannan yarjejeniya da aka kulla.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai kuma idan an jima idan Allah ya kai mu, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Mahmud Lalo da ya tana gabatar da shirin, sai Hailu Hailu da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni ga injiniyan mu na yau, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.
Afrique avec la meilleure musique et des infos.